Yeah. Yamine kya kya na inda gare soha somebody.